من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر فلتأتي بنظرة تأثرنا بالزفر. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله منا أبودي وعلى تبارك وتعالى من قوام القومي عند إبام داما دا وزر في نا داوة ونشيكرا منا رأيي ملاتي ومقلو cikin imani da kuma gata dai iri-iri wanda Allah tabaraka ta'ala ya mana. Mun gode wa Allah alhamdulillah mun shekara lafiya kuma mun dawo lafiya. Muna fata waɗanda wancan shekara muka gabata da tafsiri da su amma wannan shekara bai yiwu da su za a yi ba, Allah ya gafarta musu. Waɗanda kuma muke raye da su Allah ya ba mu ikon rayuwa cikin wato imani da ayyuka nagari. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mafi alkhairin mutane shine wanda yayi nisan kwana sannan kuma yayi ayyuka masu kyau. Idan sharrun nasi, mafi sharrin mutane kuma shine man tala umruhu, wanda yayi nisan kwana kani san kwana yayi amma wasa amalu amma ayyukansa kuma duk munaya ne. To wannan shine mafi sharrin mutane. Saboda haka muna gode wa Allah, muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin wanda za su samu nisan kwana mai yawa sannan kuma cikin sa'a da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mun gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi, mun gode masa alhamdulillah. Kasancewar wannan shekara ban fara tafsiri da wuri ba. Duk shekara mukan ɗauko mas'alola daban-daban mu tattauna su musamman a ran farko, amma wannan shekara za mu tafi kai tsaye cikin tafsirin Qur'ani saboda ban wato fara tafsirin da wuri ba. Mai jan baki ya karanta tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Wato Allah ya ce waɗannan jama'a na manzanni, Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci manzanninsa ya zaɓe su ya fifita su akan dukan halitta. To Allah ya ce waɗannan jama'a na manzanni an ce tilka saboda ɗaukakar darajarsu. Waɗancan manzanni wato darajar nasu, waɗannan manzanni Allah ya ce mun fifita sashinsu a bisa sashi. Allah ya fifita wasu manzanni sun fi wasu manzanni. Ya faɗa kuma a haƙƙin annabawa cewa wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd. yace wa atina Dawud zabura yace hakika mun fifi da sashin annabawa akan sashi mun ba annabi Dawud zabura ya fada a hakkin mu ga magari yake cewa wallahu faddala ba'dakum ala ba'di kirin Allah shine ya fifi da sashin ku akan sashi a cikin masu abin shafi arziki wato Allah ya ce ya fifita wannan kan wannan ya fifita wannan kan wannan akwai hikimomi da yawa a ciki na daga ciki wato kada karena wani dan uwanka kada karena idan ka ga mutum tsoho to ka girmama shi ko dan kasancewar sa ya cika wato jimawa a musulunci ya riga ka shiga musulunci gocin sa ya riga na kai ba Allah sujjada tabaraka wa ta'ala ka girmama shi dan wannan sai na kuma banda wannan akwai arziki daban-daban wanda Allah ya bashi ya fifita shi wanda bai baka ilimi in zai sa kai girman kai to ka sani shi kuma wani Allah ya bashi wani abun da ba ilimin bane amma kuma da wannan Allah ya fifita shi misali kamar ni san kwana cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala kudi in zai sa kai takama to wannan ma kai ya sa kai takama saboda kudade masu karewa ne kuma rayuwar kanta ne karewa ce ayyukan sa'a kasu sa mutum ya zama yana takama sabila da baka san da me za a cika maka ba shin da wayannan kyawawan ayyuka za ka cika ko kuma mutum zai yi riba Allah ya kiyaye mu saboda haka Allah ya fifita tashin annaba akan tashi ya fifita tashin mu akan tashi kada ka rena kowa kowa yana da kebanta da Allah ya kebance shi ya girmama shi ya ba shi wanda bai ba dan uwansa ba wannan duk dan adam yana da wannan abu saboda haka mu girmama junan mu kar mu rena junan mu za ka rena mutum baka sani ba ajin Allah ya fika mai mutum ya fika ajin Allah ya fika har abada za ka wulakanta mutum wakila a wajen Allah ya fika saboda haka mu kiyaye Allah ya tibi da tashin manzanni a bisa tashi Allah ya ce yana daga cikin wato fifitawa yake cewa minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda ya yi magana da Allah wato wannan abun za ka ji shi kamar karamin abu ne magana fa yayi da Allah tabaraka wa ta'ala yanzu kai wani babban namban wayan ta ma baka isa ka samu ballantana ka samu daman ka kira shi ballantana ka kira shi ya daga ballantana ya saurare ka ku yi magana sai ga wani da rabbul izzati yayi magana annabi Musa saboda haka annabawa manya-manya ne manya-manya ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ya kika cikin su akwai wanda ya magana da Allah kamar annabi Musa wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya dauka sashin su darajoji marasa iyaka wa ina sashin nasu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an bashi darajat yana daga cikin darajar da aka bashi akwai umumin da'awa wato kiranta su annabawa zaka ji irin annabi Isa Allah yana cewa wa rasulan ila bani isra'il manzo ne mun aika shi ba ga laraba ba an gane ba ta nisawa ba zuwa ga wayo bani isra'il to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah yake cewa ka fatan linnasi bashiran wa nadira ke wa ma'aikatan zaka kenan ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka din da ya zama haka to kuma ya zama kenan shine babba kenan sallallahu alaihi wasallam to Allah ya fifita shi ta hanyar bashi wato umumu da'awa sannan kuma ya cika annabta da shi kuma ya fifita al'ummarsa akan sauran dukkan al'ummomi ya ba shi mu'ujizozi masu yawa da kasa'is kebance-kebance masu yawa ya faɗa cewa annabawa Allah ya fifita tashin su akan tashi kuma su kan sun yi tifaki akan cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ya fi su da dukkan su ba wanda bai yi bishara da zuwan Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma ta fuskoka daban-daban. Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari a cikin Qur'ani cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin, wato rahama ga dukkan talikai. In an ce talikai, wato halitta kenan, duk abin da ba Allah ba halittar Allah ne. Karke dama abubuwan nan guda biyu ne, ko aiki za ka yi, in ma dai ka yi shi don Allah, ko don ka yi don bayin Allah, ko me za ka yi, ko ka yi shi don Allah, ko don ka yi don bayin Allah, saboda abin biyu ne ba na uku. Duk abin da ka sani ba Allah ba bawan Allah ne, duk abin da ka sani kuma ba bawan Allah wato Allah ne, tabaraka wa ta'ala. Saboda haka mu dage duk abin da za mu yi shi domin Allah tabaraka wa ta'ala. To shi ne sai Allah ya ce ba mu aiko ka ba sai don rahama ga dukkan talikai. Yayin da manzo Allah ya zama rahama ga dukkan talikai, to ya tabbata kenan shi ne mabibicin dukkan talikan gaba ɗaya. Tunda kowa ai ya samu rahama ne a wannan duniya, ya samu rahama ne a kabari da kuma lahira, sababin waye? Sababin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya zama shi kenan ya fi dukkan halitta kenan. Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa yi masa da'a da yau manzon Allah ta'a, cewa idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ka bi. Me Allah yace man yuti rasula faqad ata Allah, duk wanda ya bi wannan babban manzo to Allah tabaraka wa ta'ala ya bi. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya yi ma manzon Allah mubaya'a da tabba, yi wa Allah ne tabba da mubaya'a. Allah yake cewa innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah idullahi fawqa aydihim, lalle masu maka tabba suna maka mubaya'a, to Allah tabaraka wa ta'ala suke yi wato tabba da ko mubaya'a. To haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya yaddarsa, wato yaddar manzon Allah, yaddar Allah ce, yaddar Allah, yaddar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, Allah da manzansa shi ya fi cancanta aka nemi yaddarsa, sai aka nemi da yaddar guda ɗaya. Ma'ana da ka yaddar da manzon Allah to ka yaddar da Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan Allah ya haɗa izzarsa da izzar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin, izza buwaya ta Allah ce, buwaya ta Annabi Muhammadu ne, buwaya ta waɗanda suka bi Annabi Muhammadu ne, mu'minai ke. Saboda haka in muna son wannan izza, to mu dage mu same ta ta hanyar me? Biyayya ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba ta labari a cikin littafinsa cewa ya ɗaukaka ambaton Annabi Muhammadu. Allah ya ce me? Wa rafa'ana laka dhikrak, Allah ya ce mun ɗaga ambatonka. Allah tabaraka ya sanya duk lokacin da za a kira sallah dole ladan in ya ce ashhadu an la ilaha illallah, sai ya ce me? Ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sannan a tada ikama, in an zo za a shiga sallah a tada ikama, dole sai nan ma an shaida da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan limami in zai khutuba ta juma'a ko khutuba ta ɗaurin aure ko ma khutuba ta meye ne ko ta yaƙi ne, dole in dai ya shaida kaɗaitakar Allah sai ya shaida da manzancin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan mai sallah in ya zo yin attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi, dole sai ka ji can ya ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dole sai an sako waye? Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan mai musulunta ya zo musulunta aka ce masa ka ce ashhadu an la ilaha illallah, ya faɗa sai an ce ka ce masa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuma sai ya faɗi haka sannan ya musulunta. To wannan kuma duk annaba ba a ba su wannan ba, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya ba wannan a cikin dukkan annabawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari a cikin wato littafinsa cewa manzo Allah shi ne cikamakin annabawa. wato kuma mun sani cewa a hankali ba zai yiwu ba a cika wani abu mafifici da wani abun da ya fi shi ma'ana duk lokacin da mutum ya zama shine na ƙarshe to zai zama ya fi sauran daraja ne misali ko taron siyasa akai to duk mai yin bayani zai yi amma da zaran gwamna ya yi bayani shike ne taburawa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo shike nan annabta kuma ya ta kare manzanci sai ya kare shi sa daga shi ba mai sake zuwa ya ce mana shi manzon Allah ne babu ko ya ce mana shi annabin Allah ne babu annabta ta cika da waye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu labari a cikin littafinsa cewa mu innan mu ne mafiya alkhairin al'umma ko da me muka samu wannan bibiti albarkan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba haka ba ai sauran al'umma duk mun bi su banna duk mun bi su nau'o'in sabawa Allah tabaraka wa ta'ala amma hadda haka Allah ya zabe mu yace mu ne mafiya alkhairin al'umma mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan zabi sannan ita usul ilmi qablana yace sannan littafin sa shine mafificin dukkan littafai addinin manzon Allah shine mafificin dukkan addinai shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificin dukkan shari'a tare da haka ya fi dukkan annabawa mu'jiza ya fi dukkan manzanni mu'jiza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa shine aka ba shi mu'jiza mafi yawa a cikin annabawa shi an ba shi kitsi ayatin bayyinatin wato an ba shi mu'jizozi guda tara wanda manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam an ba shi mu'jizozi waɗanda ma ba za ma su lissafu ba Allah ya kalubalanci al'umma akan su zo da sura ko guda ɗaya cikin surorin alqur'ani wanda Allah yake cewa fa'atu bi suratin min mithlihi ku zo da misalin sura ɗaya mana kwatankwacin qur'ani to mafi gadartar sura a cikin qur'ani ita ce inna a'tainaka al-kawthar ayanta nawa ayanta uku to wannan ita ce mafi gadartar sura to idan an kalubalanci duniya ta zo da irin qur'ani ma'ana sura ɗaya na qur'ani sura koda ne aya uku irin inna a'tayna sai ta gagara to malamai suka ce a nan ya nuna kenan duk aya guda uku mu'jiza ce ta manzon Allah a cikin qur'ani sai ga qur'ani yana da ayoyi ya kai 6,114 to kaga mu'jizozin annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani sun kai 2,000 a qur'ani mu'jiza ka irka kawo irin wannan aya ir ana gaya mutanen duniya tun wancan fa masu taurin kayan har yau ana faɗa irka kawo irin qur'ani duk jin larabcinka duk balaganka duk fasaharka baka ita ba baka ita ba ai ya ishe mu gane girman qur'ani irin sabanin da muke da shi a yanzu da ce qur'ani ba daga wajen Allah yake ba ai da kini wannan kungiyar sai ta yi nata wannan tariƙar sai ta nata wannan firkan sai a rarrafa wani da qur'ani amma wane mutum qur'anin da ya guda ɗaya ne in za ka bautar sai ka bautar da fassara amma dai qur'anin ne haka yake in ɗan saudiya sun karanta haka yake pakistan an karanta haka abun yake duk inda aka karanta qur'ani haka nan dai yake sai dai bambancin qira'at da ruwayat wannan su suna bambanta amma banda wannan babu to shi ne saboda haka Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizozi wato sun kai guda 2,000 a cikin qur'ani sannan wato mun sani cewa annabi Musa bai da wasu mu'jizozi in ba wannan guda taran ba to mu'jizozi kuma wanda suka bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabbansa akwai sahabbai wanda ya rasu ya barsu a wannan duniya wanda sun kai sahabi mutum 114 ya rasu ya barsu a wannan duniya amma kowanne a cikin su ya ga mu'jiza da dan uwansa bai gani ba to kaga a cikin sahabatu kadai tunda wani hadisin za a samu shi ikon Allah sai ka samu sahabi ɗaya ne yarwace na hadisin shi ake ce masa gari a ilimin wato musalawar hadisi saboda haka sai zanto kowa ya ga mu'jizar da ɗan'uwansa bai gani ba to kaga a nan wajen sahabbai kenan an samu mu'jiza nawa guda 114 to wannan abun haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk annabi akan aiko shi zuwa ga wato al'ummarsa ko yarensa ko garinsu jahansu ƙauyensu wal mustafa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma an aike shi zuwa ga dukkan mutane zuwa ga aljanu mutane zuwa ga dukkan halitta Allah yana faɗi a cikin littafinsa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane dukkan halitta yayin da ya zama manzo zuwa ga dukkan mutane to wahalarsa za ta fi yawa za ta fi girma akan wahalar sauran annabawa tunda su an aiko su ne zuwa ga al'umma kimantacciya shi kuma zuwa ga duniya gaba daya to tunda wahalarsa ta fi yawa kaga kuma ashe ya fi su girma kenan ya fi su daraja kuma manzo Allah yana cewa ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban dukkan ƴaƴan annabi adam wala fakar amma ba alfahari nake ba adam yace annabi adam kaman dunahu da wanda ma yake kasan annabi adam duk wanda da ne ga annabi adam ta taliwa yawar kiyama yana karkashin tuta ta ranar alkiyama wannan ya bayyana manzo Allah ya ce annabi adam ya ce kuma dukkan ƴaƴan annabi adam kala aliyu wato wata ran sayyidina aliyu sai ya fito ya bayyana yana tahowa manzo Allah yana zaune a tsakanin wato mutane amma mutanen na cikin gida ne sai ga sayyidina aliyu ya taho manzo Allah yake cewa kun ga shugaban larabawa sai da Aisha take cewa ya rasulullahi kana nan din ana kiran wani shugaban larabawa kike shi ne shugaban larabawa ni shugaban dukkan halittar Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam Allah kara mana soyayya kuma a filin alkiyama za a yi sahu ne na wanda za su shiga aljanna sahu 120 za a yi amma ikon Allah ƴan uwa sahu 80 duka a cikin al'ummar annabi Muhammadu ka duba annabawan nan fa tun zamanin annabi wato Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim ka duba annabawa na aka jero su gaba daya har zuwa kan annabi Isa amma duk al'ummar su sahu 40 ne katal duk sauran 80 din cikin 120 din duk al'ummar manzon Allah ne Allah mu gode maka Allah mu gode maka Allah kara mana son wannan annabi saboda haka manzo Allah rahama ne har ga mala'iku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutaran ya fita zuwa ga sahabbansa sai ya sami suna hira wani daga cikin su yana cewa abun mamaki yace abun mamaki Allah tabaraka ta'ala ya riki annabi Ibrahim khalili wato khalil ana nufin aboki ba wato kaddara da Allah yana da aboki a cikin halittarsa to annabi Ibrahim sahabbai suke mamaki wai mutum Allah ya rike shi khalili sai wani ya ce ai ba wannan ne abun mamaki ba ga Musa Allah ya rike shi kalimatullahi shi kalmar Allah ne wani ya ce ai ba wannan ne abun mamaki ba ga annabi Isa shi da ruhullahi ne wani daga cikin su ya ce a'a ba wannan ne abun mamaki ba ga annabi Adam Allah tabaraka ta'ala ya halicce shi da hannunsa ya sa mala'iku duk suka masa sujada sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya fito yace naji abin da kuke faɗa naji abin da ya ba ku mamaki lalle kun ci annabi Ibrahim khalilullahi haka abun yake kun ci annabi Musa nabiyullahi ne yana magana da Allah haka abun yake kun ce annabi Isa ruhullahi ne haka abun yake kuma kalmar Allah ne haka abun yake kun ce annabi Adam Allah ya zabe shi haka abun yake yace ala amma ku saura ku saura yace wa ana habibullahi ni kuma masoyin Allah ne duk cikin su ba wanda Allah yake so kamar ni duk cikin su ba wanda Allah ya zaba ya tantantar irina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace wala fakara amma ba alfahari nake ba wa ana hamil liwa'il ham ni nake dauke da tutar godiya a ranar alkiyama ba alfahari nake ba yace wa ana awwalu man shafi'in ni ne farkon wanda za a bawa ceto wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon kuma wanda ni ne farkon mai ceto ni ne farkon wanda za a bawa ceto in an ce wa ana awwalu shafi'in wato ni ne farkon wanda zai yi ceto wa awwalu mushaffa'in farkon wanda za a bawa ceto ranar alkiyama yace wala fakara ma ba alfahari nake ba yace wa ana awwalu ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofar aljanna a bude mata aljanna ya shige ta tare da fuqara na mu'mini yace amma ba alfahari nake ba yace kai ni ne akramul awwalina wal akhirina duk mutan farko halittan farko da karshe ni ne nake da girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba alfahari nake ba to wannan shine annabin mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku ji da kyau wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa law ja'a Musa da annabi Musa zai zo dan Imrana wanda aka saukar masa da At-Taura da annabi Isa dan Maryam wanda aka bashi Injila ma wasi'am illa tibai wallahi ba yadda za su yi ni za su bi ba wanda zai ce shi manzon Allah ne ko shi annabin Allah ne ko shi dan aikan Allah ne duk dina za su yi wallahi mu'mine za su zama cikin mutane na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la qara man thumma za Allah la qara man thumma za Allah yace wal habibu kaga wanda Allah ya kira ya dauka habib ya rike shi habib yana sama da khalil Allah ya ambata a cikin qur'ani ya kawo habib ya kawo kuma khalil a cikin qur'ani kuma ya fifita wato habib akan khalil shi kalin shine annabi Ibrahim shi kalin shine wanda ake bashi abun da yake nema daga wato masoyinsa abun da ake nufi dama da abota shine mutumin da idan ka samu matsala za ka koka mata ya magance maka idan shi ma ya samu matsala zai zo ya koka maka kai ma ka magance mu ai shine abota a to inda abota muna abota da kai zan shiga matsala yanzu zan ce ma gashi ka kawo da kai to ai ba abota bane kenan ake to shi tsakanin sa da Allah ba zai je koka ba in je ya koka Allah zai ce gashi amma shi kuma wanda yake habibullahi shi kuma wanda yake wato masoyin Allah shi ba roko yake ba ba nema yake ba Allah ne tabaraka wa ta'ala yake ce masa ingo ingo na baka annabi Ibrahim yake cewa wallazi asma wa ayyaga firani khafiati yawmiddin Allah tabaraka wa ta'ala nake fadayi ya gafarta min kusakure na ranan alkiyama wannan nema ne daga gare shi kuma Allah ya mata ya gafarta masa kurakuren nasa Allah ya bashi abin da yake nema annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya nema ba Allah yake ta inna fatahana laka fathan mubina ya ga fir laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima Allah yake ta mun yi lalle mun yi maka budi ba far rabbana ftaha bainana yake cewa ba ba Allah ka buda mana yake cewa a shiru yayi Allah ya ce lalle mun yi maka budi bayyana ne kuma Allah ya gafarta maka zunubanka wanda kai da za ka yi ma anya ce wanda za ka yi nan gaba da za ka yi anya ce wato wanda kai da ka yi anya ce wanda za ka yi nan gaba da za ka yi anya ce kuma Allah ya cika ni'imarsa a gare ka sallallahu alaihi wasallam sannan khalil Allah yake cewa Allah waj'alni lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya ni mutanen bayana su dinka yabona in zama abun yabo a bayana wannan kuma ana so mutum ya dage yi abun kirkin da za a tebun sa a bayan ka yayi kaza yayi kaza ai wani mutumin kirki wani ya huta Allah ya ji kansa kar ka yadda kai abinda zai zanto ana ji shikenan an huta shike da amma ya addabi mutane an huta shike to wannan ba kar ka dauki abinda wata wallahi har a wajen Allah wani yace idan mutun ya rasu kaji an ce ta to ba alama ne in tafi tafi nayi mu a cikin kabari Allah ya saubaka Allah ya ha ha kan ta ya rubu wato alama ne abun ba ke ma da amma mutun ya rasu a ce kai Allah Allah ya jigan ma ne na sawa ne ya huta ma'anan alsa ya huta nan fa wato wahala ya ta fama da halitta an masa kaza yayi hakuri an masa kaza yayi hakuri an yi ba abunda ba ai ba to yokan je Allah ta ya huta alsa ya wahalan kenan to mu dage mu zama wannan shine abunda za a mana sheda kar mu addaji mutane mu gallabe su na ta Allah Allah ma mu mutu mu mutu kuma a dinga cewa shikenan wallahi an huta kuma dama tun da aka yi duniya mutane duk suke mutuwa ba na uku da wanda ya mutu ya huta da wanda ya mutu aka huta to da ka Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda mun mutu mun huta saboda manzon Allah Allah mana sukura Allah mana sukura shine annabi Ibrahim yake cewa Allah ka sanya in zama wato wanda za a dinga yaba a bayana kuma Allah ya ansa wannan addu'a wanda har Yahudawa suna cewa kuma suna kan addinin Annabi Ibrahim na tara haka musulmai haka ka kowa ya yarda Annabi Ibrahim mutumin kirki ne salihi ne annabi Allah ne manzon Allah ne to amma wannan abin da Allah ya bashi bai kai kuma abin da Allah yake cewa a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam nasharah laka sadrak Allah yake cewa ba mu buɗa maka kirjinka ba warafa'ana laka dhikrak san gaba kenan muka daga ambatanka dazu mun kawo ayoyi wanda Allah ya hada ambatansa da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam Allah ka tsiratar da ni ka nisanta ni da ƴaƴana daga bautan gumaka wanda Allah ya faɗa a haƙƙin manzon Allah kuma inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum rijsa al-bayt wato Allah ne yake so ya tafiyar da dukkan dauda daga gare ku ya ahlul bayt rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da yana ima ba sannan Allah ya faɗa a haƙƙin annabi Ibrahim cewa yana faɗi inni zahibun ila rabbi sai hadin ni zan yi hijira zan koma zuwa ga Allah wato wannan ya zama tafiya yayi da kafafuwansa yayin da annabi Muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam yana gida sai ga mala'ika Jibril ya zo shi Allah yake faɗi a cikin Qur'ani subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga ubangijinsa yayi isra'i da bawansa shi manzo Allah ba da kafafuwansa ya tashi ta yi ba a shi yi da shi akai sallallahu alaihi wasallam daga nan Makka ha baitul maqdis daga nan kuma ha saman bakwai ha saman saman bakwai sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana sunan manzon Allah Allah ya kara mana sunan manzon Allah wato Allah ya halicci manya manya amma ba wanda Allah yake so ya fifita kan manzon Allah mu dauki Israfil Israfil wanda mala'ika ne cikin mala'ikun Allah wanda saboda girmansa kaga dai Qur'ani na iru 60 ko to sadara ɗaya ne akan goshinsa sadara ɗaya layi ɗaya ne akan goshinsa tun daga farkon fadiya bakara hanna saboda girman mala'ika a ga yanzu kai bismillah ba sai an ta abunan tana da zana akan goshinsa bismillah amma shi sadara ɗaya ba Qur'ani ba aya duk shi da wani abu saboda girmansa sannan kafafuwansa suna can karkashin kasa ta bakwai da tafiya shekara 500 to ba nan ne abun mamaki ba kafafuwan su suke ta dan in ka je karkashin kasa ta bakwai sai ka yi tafiya shekara 500 sannan ka tada kafafuwan ko ba irin da jiyan ka ni da ni da kai ba amma abun mamaki shine guyuwoyinsa nan za ka yi tsammanin su a wannan duniya suke su a saman bakwai suke la ilaha illallah muhammadur rasulullah guyuwarsa sannan wato kafaɗinsa nan to a kai al'arshi kuma yake manya to wannan fatuka da Allah ya yi tabaraka wa ta'ala duk a ƙarƙashin manzon Allah suke sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi su duk hadimai ne ba su da aiki su salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara mana wato imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da soyayyarsa sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi ne saboda haka mun ji dai kalin shi tambaya yake ta yi kuma ya tambaya ba shi ake yi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tambaya kawai mika masa ake to haka abu yake annabi Musa ya zo zuwa miƙati da kansa ya zo miƙati wannan ma da Musa ne miƙati na inji Allah sai zamto zuwan nasa akwai ɗawainiya a ciki amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita su yadda ya Isra'i da annabin su to su ma sai ya yi musu hijabai ta sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq za mu nuna musu ayoyin fil afaq a sasannin sama za mu nuna musu ayoyin mu a kayukansu har su gane ba ne yin komai sai Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafificin dukkan annabawa da manzanni ta wa'innan fitaka da muka faɗa da ƙari na wasu abubuwan da ba zai yiwu a kawo su ba saboda muna cikin tafsiri ne kuma ƙari a cikin wannan shi ne cefin da za a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceto wanda za mu kawo shi nan gaba al'umma gaba ɗaya za a shiga yanayi za a zo a samu annabi Adam sai kai ne baban mutane mu dinnan biyo mu kai ka aje mu sannan kai ne Allah ya sa mala'iku suka maka sujada sannan Allah ya zabe ka inna Allah tafa Adam dala karuki Allah wannan tsayuwa mun tsaya tiyo min kana ni idaru ga sunan albasana an tsaya shekara 250 an sauko da rana daidai kayukan mutane kwakwala na tafasa an rasa yadda ra'ayi za a kai matakin da wani guminsa ya dunduniyarsa wani iya gwiwarsa wani kunkuminsa wani kirjinsa wani gumi ya kere kayansa wallahi ya rufe shi zai kai waɗanda suke tsaye a wannan wajen za su ce kai Allah mu yanzu da wannan tsayuwa da wannan azaba da muke sha na tsayuwa Allah mun gwammace in mutan za a tafi kawai a sallame mu daga wannan tsayuwa a tafi mutan saboda wahala yayi wahala azaba tayi azaba to anan za a zo wajen annabi Adamu a masa kirari yace wallahi bazan iya ba kar ku bata kan ku lokaci ku yi gaba a zo wajen annabi Ibrahim a masa kirari kai ne kaza yace kai bazan iya ku yi hakuri a zo wajen annabi Musa ita shi ma ba zai iya ba annabi Nuhu ya ce ba zai iya ba annabi Isa ya ce ba zai iya ba kowa ne yake cewa nafsi yau ni ma ta kaina nake yau ni ma ta kaina nake da kullum aminu yau mai sha ne kowa yana da abin da yana gaban shi wallahi ya ce shi bayya ma ta dan uwansa kowa ta kai kawai kaji ha annaba ha manzanni nan suna ta kai za a zo wajen annabi Muhammad ya ce ana laha yau kan sai dai ni sallallahu alaihi wasallam ya ce ana al-mustahiqqu li-shafi'i ne na cancanci yau ceto wannan shi ne ake kira shafa'atul kubra wato ceto ne na Allah ya saurari bayi ya sallame ku dan mutu ya tafi wuta dan aljanna da su aljanna da duk ana cikin wahala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bani zabi cikin biyun zaba shin na yadda ya raba al'umma ta kashi biyu rabi duniyata ta aljanna in yi so rabi ya kai wuta ko kuma ya bani ceto wanne nake so sai nace a Allah ceto dai a bani ceto kace fakran shafa'ata sai na roki ceto ne annahu a sa'u domin yafi wallahi manzo Allah zai dinga tsego mutane daga wuta ba yana kai su aljanna malamai suka ce ce dan kanta sai ya dinga daggirge yana tsammani ko shi ma za a ce zo kai ma ka tsira wallahi ce dan kanta tabaragin ya ga yadda ake tsego manya manyan mujrimai shi sa duk mutumin da kaga yana cewa za a shiga wuta za a shiga wuta da yi karatu bane a shi Allah abinda baya so ganganci ne baya so ki ganganka saba Allah to Allah baya so wannan amma in dai kuskure ne mutum ya kuma Allah ya masa arziki ya tura wallahi zai hayi sai zai hayi kuma musulmi wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bamu to in dai ka taba fadin wannan kalma to duk laifin da kai sai dai a shiga a kona ka iya wannan laifin amma wannan kalman ya tafi da kai ba za ka dawo a wuta ba amma dai mai hankali kan wutar lahira kan wanda Allah ya sa mala'iku suka hura ta shekara 70 ta canza kala aka sake hura ta shekara 70 ta ƙara canza kala aka ƙara sai da zama faran fat aka sake hura ta shekara 70 sannan ta koma bakin kirin sannan aka bar ta haka wanda ya ise ka lokacin da annabi Adam ya sauko wannan duniya ya nemi a baji yadda zai iya dinga dafa abinci Allah ya ce wa Jibril je ka ɗauko masa wuta a kawo masa ya samu abin da zai dinga girki wutan nan aka je ta lahiran nan ne da kake ji ita aka ɗauko kamar ƙwayar zarra aka ɗauko ta amma an sani in aka zo aka kawo ta a wannan girman nata wannan duniya duk bishiyar duniyar nan ya ƙone wallahi duk ɗanyen ta kansa ya ƙone sai da ya sa wannan ƙwayar zarra a cikin kogi guda 70,000 yana wanke shi ya wanke shi a wannan kogi na kankara ya wanke shi a nan kogi 70,000 sannan ya gama sanyi sannan a kawo shi wannan duniya shi ma ƴan uwa ku ji ikon Allah da aka kawo shi da aka ajiye shi shi din aka yayi ya koma can cikin wuta asalin inda yake hayakinsa ne yayi sama shi ake girki da shi yanzu shi ne wutan yanzu saboda haka mu kiyaye Allah mu kiyaye Allah Allah ya kiyaye mu wuta Allah ta kar mu ganta ma ko gani kar mu ganta saboda annabi Muhammad to wannan shi ne Allah yake cewa tabarak wa ta'ala wato manzo Allah yake cewa sai na zabi a bani ceto domin ceto ya fi yalwa kuma manzo Allah yake cewa shafa'ati li alil kaba'ir min ummati ceto na kar ku yi tsammanin masu ƙananan laifin masu manya-manyan laifuka zan ce ta ranar alkiyama wa qala Allahu Allah yake cewa wa la sawfa yutika rabbuka fasarda da sannu ubangijinka zai baka ceto sai ka ce ya isa sai ka ce ka yarda yanzu kan ya isa manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ku haka ne yace ni kuma ba zan yi da ɗaya daga cikin al'umma ta yana wuce ba saboda haka wuta abu ba a yi ta domin mu ba dama Allah ya ce uiddat lil kafirina dan kafire na wuta saboda haka in kaga musulmi ya shiga wuta to yayi aiki ne irin na kafire ya dan raka su wutan amma shi zai dawo saboda haka Allah ya kiyaye mu Allah yake cewa ana awwalu man yaqrabu babal janna ni ne farkon wanda zan kwanta kofar aljanna in siye ta haramun ne wato aljanna ga dukkan annaba da manzanni su shige ta kafinni kuma haramun ne
al'ummomin sauran annabawa su shiga aljanna kafin al'ummata sai al'ummata ta fara shiga tare da sun riga mun sallah sun riga mun azumi sun riga mun du'a amma dai sai mun riga su shiga aljanna saboda waye saboda annabi Muhammad Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya mana jagoranci Allah yana cewa ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardu ni ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito ana awwalu man ne farkon wanda za a tata a filin alkiyama kike kullu hada duk wannan abun da muka kawo muku dalilai ne masu yankewa akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fifita dukkan annabawa fifita dukkan halittar Allah tabaaraka wa ta'ala mun sani mafi fita a cikin annabawa ba kamar annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa to annabi Musa alaihi salatu wasallam ya zo zuwa wajen miƙati dan ganawa da Allah tabaaraka wa ta'ala ganawan san a ina ne a Jabal Tur ne aka gana a wannan duniya a nan Misra amma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da zai gana da Allah ya aka yi sai da ya ketara sammai guda bakwai ya je inda Allah yake cewa summa dana fatadalla fakana haba kautai ne amana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ya da'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya kuma fifita shi a cikin dukkan annabawa mun ji a ganawa da Allah da wato Allah ya da annabi Musa yana cewa rabbi arini anzu ilayk Allah kai da mana inganka Allah ka bari mana inganka annabi Musa yake roƙon Allah Allah ya yarda gai a to yadda yake magana da Allah ai zai nemi ga Allah ko to shikenan me Allah ya ce masa yake lantara ni ba zai yi ka ganni ba amma yaya annabi Muhammad kuma Allah ce ma ka dabal fuadu mara'a yace afatumarunahu ala ma yara shikenan Allah yake tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam sai ayan ma take nuni kamar ma tun da ga Allah Allah ne take bace mata sallallahu alaihi wasallam Allah yake ga ma za gal basar wa ma kaga Allah yayi magana da annabawa a cikin alqur'ani kowa da sunansa kaji Allah yana cewa ya nuhu ya ibrahim ya musa ya isa ya adam ya dawud kowa ana kiransa da mujarradin sunansa hakikanin sunanka haka za a kira ka a cikin alqur'ani tare da kuma manya ne kuma a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala amma annabi muhammadu akwai ya muhammad a cikin qur'ani babu ya muhammad a cikin qur'ani babu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ma hana waye yace me la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da kada ku sanya kiran manzon Allah tsakanin ku kamar da sashi ke kiran sashi kana kiran dan uwa ka malan danko to shi manzon Allah baka yi kiran ka sai dai ya rasulullah ya nabiyyalla ya habiballah haka dai suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka yake Allah yana girmama shi yace sai ka ji ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal mudaththir sallallahu alaihi wasallam to wannan shine a zamu ji akwai Muhammad guda huga cikin Qur'ani amma nan ma Allah bai ambaci Muhammad din ba sai ya hada da manzanci sai ka ji ya ce ba Muhammad illa rasul sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Muhammadur rasulullah ma kana Muhammad aba ahadin min rijali walakin ne rasulullah to wannan shine bambanci tsakanin annabin mu da sauran annabawan da suka zo kafin shi yayin da Qur'ani ya nassanta cewa an fifi da tashin annabawa an fifi da tashin manzani akan taki lallai to mun ga wannan fifitawa da hujjoji ga kuma an kawo su da yawa irin fifitin da Allah tabaraka ta'ala ya fifi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran dukkan halitta wato wannan ya ci wannan wannan ya ci wannan wannan ya ci wannan a cikin mutane a cikin annaba wannan annabin ya ci wannan wannan ya ci wannan haka a cikin manzani wannan ya ci wannan wa ya fi kowa shine annabi Muhammad yake cewa duk wanda bai imani da wannan ba to wannan ya fita daga addini gaba daya. Allah yake cewa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Allah yake mun ba wa annabi Isa dan Maryam wato bayyinat wato hujjoji mun ba shi ne mu'jizozi wa ayyadnahu muka karfafe shi bi ruhil qudus da numfashi mai tsarki wato mala'ika Jibril wanda Jibril shi ne bodyguard nashi duk inda ya tafi Jibril na tare da shi wannan matsayi ne babba kuma matsayi bane to amma bari ku ji saboda matsayin wato a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ma ba matsayi bane sai zan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawaƙin ta Hassan shine aka ba wannan matsayi manzo Allah yake ce ka ruhul qudus yana tare da kai ko da kashi body guide na Hassan ba insabi mawaƙin manzon Allah shi ne duk inda yayi Jibril na tare da shi wanda kaga mu'jiza ce ta annabi cikin annaba Allah amma kuma anan kuma gwanzanta akai aka ba wani daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa walau sha Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya so shiryar da mutane da shiryar su gaba daya da ya so makata talalladina min ba'dihi wato waɗanda suka zo bayan wucewar manzannin Allah da Allah ya so da ba za su yaƙi juna ba ba za su yi faɗa ba ba za su yi saɓani ba ba za su yi ba min ba'di ma ja'atul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu a fili amma sai mai walakin talaku sai dai sun ta saɓani saboda mai limashi ake yi saboda mashi'ar Allah wato ƴan uwa mu kiyaye Allah ba abun tsoro irin Allah kar kana kan da dai ya rube ka kar kai da kar kana musulmi ya rube ka kar kana yawan kyauta ya rube ka ko kana sadaka ko kai mai kudi ne ko kai mai ilimi ne kar duk wannan ya rube ka in kaga ya rube ka baka san Allah ba kar dan kana kan shari'a ya rube ka kada kai dan kai dan malami ne ko wani abu ya rube ka duk wannan kai ya rube ka kun san me za ba kun gama masallacin nan ba walau sha Allah da Allah ya so gaba ɗayan mu nan da a gidan ta da karuwa a kan muke wallahi ma saboda zuwan mu nan wajen mu zauna muna sauraron Qur'ani mai fasara yana fasara masu sauraro suna sauraro ba dabaran mu bane ba ƙarfin mu bane ba iyawan mu bane wallahi Allah ne kawai mace a fice haka shi ya so mu yi haka to yanzu ne za mu ce wa Allah alhamdulillah alhamdulillah ko ba komai dai ga sa'a masallaci kana musulmi ka yi imani da Qur'ani ka yi imani da Annabi Muhammad an gama magata to mun gode wa Allah mun gode wa Allah alhamdulillah 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 to shine Allah yake cewa walau sha Allah maqtasal da Allah ya so yake a faminu walakin ikhtalafu sai dai bayi sun saba faminu man amana a cikin su aka samu wanda suka yi imani ai tabbata ala imani ya tabbata akan imanin sa wa minhum man kafar a cikin su kuma akwai wanda ya kafirce kamar nasara sun kafirce bayan tafiyan annabi Isa walau sha Allah Allah yana maimaitawa da fa Allah ya so maktasalu wannan sabani da barin kan addinin mu da dinkin da ba ku yi shi ba maci'a ce ta Allah wata rana sai shedan sai ya zushi sai ya samu imamu shafi ya ce ku ne malamai ku ne malamai ku ya kamata mu dinga tambaya in mun shiga wato duhu ya ce me ne ya ce tambayar da nake yi yanzu da Allah kai ne kake da bayinka sai waɗannan ka ba su suka bi ka suka bi ka suka bi ka sai ka kai su aljanna wayannan kuma ka sa suka sassaba maka suka sassaba maka duk kai kuma kai kai aikin su ka kai ka kai su da dan Allah ba zalunci a cikin wannan ku ne malamai ku ya kamata mu tambaya sai ce wato kai ce dan ne ku yace ba zalunci a ciki yace zalunci shine ka taba kayan wani su bayin nan kan duka na Allah ne ko ba na Allah bane sai ce na Allah ne yace sunna na Allah ne a yana da dama yayi a cikin kayan sa yadda ya dama yace kai ma zaka sayo kaji a kasuwa wannan ba kai ka halice su ba ka yanka wasu wasu kuma ka sa su a keji a cigaba da basu abinci ko ba a ce kai zalunci ba sai Allah za a ce yayi zalunci dan yayi da bayin sa yadda ya zo sai ra ka dan uwa mu kiyaye Allah kiyaye Allah sai Allah kuma ya kiyaye mu to shine Allah yake cewa walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai Allah yana yin abin da ya so ne yana yin abin da ya dama shi dama kirarin sa fa'alu lima yuridu ai ka ta abin da ya so yake kuma shi la yaf'alu amma yaf'alu ba a tambayen shi akan abin da yake ba a ce maka dan me yake kaza ba mu ake tambaya dan me muka yi kaza amma shi ba a tambaya Allah mun tuba Allah ta yafe mana walakin la yaf'alu ma yuridu yana aikata abun da yaso ba wani dace kaga yana tabin Allah yana tabin Allah kuma Allah ya sanya shi aljanna ko sai ba komai kuma mashiyar Allah ce ya tabar da kuma wanda ya ga dama kuma ya kai shi wuta mashiyar Allah ce haka yake shi sa kuma anan bai mana wata magana ta karshe har ka dinga zagin bayin Allah dan izala dan ka za ba ruwanka kai ka tashi ba ruwanka dan shi a dan ka ba ruwanka kai ka tashi dan dare ka dan ka ba ruwanka kai ka tashi ba ruwanka kai ta kanka Allah shi ciki ne baya so ina ruwanka ba wanda kai ka ajiye shi akan abin da yake kai Allah yanzu nan muka karanta walakin la yaf'al ma yuri Allah abin da yake so haka yake saboda ba ruwanka da shi in ka aikata haka ka zagi wani to bari in ga maka misalin ka kamar misalin ka mu faɗa wa jin shekara ka zo ka asibiti sai ka samu marasa lafiya suna kwanci wancan kafa ta kare wannan hannu ta kare wannan kuma ka faɗa sanan ta ga abin nan ka samu wanda kuma ba su haka ya tsuru haka dai suna kwanci a gidan asibiti sai ka zo ka dinga banzaye me ya kwanta da ku me ya kwanta da ku banzaye ji zuwa a'a kana cewa ba ku da hankali kuna kwance to yanzu waye bai da hankali kai ne baka da hankali ba ai dole ce ta kwantar da su ai kwantar da su akai ba kwanciya suka yi ba su ma ba su ki su dinga yawo a gari kamar da kike yawo a gari ba to da haka shi ma da ka gani shi ya ba haka aka yi da shi haka aka yi da shi ba 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 shi haka ba Allah ya sa mu dace. Ki shiga ne Allah yana da wahala. Allah ya rufa mana asiri. Allah ya kiyaye mu. Allah ya kiyaye mu. Kai maganganu da yawa akan wannan. Amma za mu kawo su saboda mutane su kiyaye bakunan. Su ai bakin ka, kai ta kanka. Ka ta kokari Allah ya baka cikawa da kyau da imani ka gama da wannan duniya lafiya shikenan. Kaka raji kowa. Amma ba a hana wa'azi ba. Wa'azi kai. Kamar ta kanuni. Shi ga dama ya da wanda ya ga dama kar ma ya ta ba gonka shi ne kawai Allah ya kamu da shi Allah ya mana jagoranci Allah ya rufa mana cikin duniya da lahira ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya da tara mu a wannan waje dan gudanar da tafsirin Qur'ani mai girma ya tara mu a aljanna kamar haka dukkan zunuban mu Allah ya fi mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Thank you.